أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a karatun mu na littafin babban malami Wahid bin Abdussalam Bali, littafi mai suna Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin, hanya ta nagartattun bayi domin isa wajen Allah subhanahu wa ta'ala, domin isa zuwa ga rahma Allah, domin ya sanya mu gidan aljanna. Kamar yadda muke bayani a koda yaushe, wannan littafi ya kumshi fadaloli da kuma ladaddaki da darajoji da Allah subhanahu wa ya sanya a ibadu da muke yi na yau da gobe. Yana da kyau dukkan ibadar da muke yi wanda Allah subhanahu wa ta'ala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ba mu labarin fadala da lada da daraja da ake samu wajen aikata su, yana da kyau mu san su domin mu ƙara ƙaimi da kuma samun ƙarfin gwiwa wajen ci gaba da wannan ibada. Mu sani cewa kuma wannan ibada da muke yi ba ta tahiya a banza, wannan ibada da muke yi insha Allah ta'ala akwai fadala da darajoji da lada wanda Allah subhanahu ta'ala ya tanada a gare mu. Shine malam ya fara tun daga tsahara har zuwa dukkanin wani dangi na ibada baki daya, malam ya zana mana fadaloli da ni'imomi da darajoji da ake samu wajen aikata su. A sati da ya gabata mun shiga wani fasali wanda yake mana bayani akan gwaggwaban lada da fadala da ake samu wajen yin sallah a lokacinta. To muna cikin wannan bayani, sai malam ya buɗe wasu babi a ciki, sai muka tsaya a ƙarshen babi da yake magana akan yin sallah a lokacinta yana haramta ma mutum shiga gidan wuta, wanda malai kawo mana hadisi na Hanzala wanda kitabun manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya kiyaye sallah biyar a lokacinta, ya kiyaye ruku'inta, ya kiyaye sujadatta, kuma ya yi yakini a ranshi cewa wannan sallah yana yin ta saboda wajibi ne kuma haƙƙi ne na Allah subhanahu wa ta'ala a kan shi ya yi wannan sallah, to wannan duk wanda yake da wannan i'tikadi Allah ya haramta ma wuta naman shi. Sai ma lai ci gaba da cewa at-tatawwu yace yujbiru lillahi al-farida, yace salloli da muke yi na tatawwu'i, idan ka ce tatawwu shine yin sallah wadda ba ta farilla ba, yin wata ibada wadda aka shar'anta yin nafilata amma kuma ba farilla bace ba, mustahabba ce, bi ma'ana idan kai ana so, idan ko ba kai ba a kama ka da laifi ba kai ba. To yin nafiloli, misali sunanin rawatib, qiyamul layli, salatul duha, rak'atayn fajr, witri da sauransu wanda muke na nafila, to wa'annan suna da wani matsayi, idan ba mu sani ba yau mu san matsayin su domin mu mai da hankali wajen yin su. Salloli da muke yi na farilla, wani lokaci za mu yi sallah wadda idan za mu ma kanmu adalci mu da kanmu, ka yi notan wannan sallar taka, kai da kanka ka san wannan sallar kawai ka yi ne, kai dai ka jujjuka ka a ce ba ka yi ba, ka san dai ka sauke, amma abin da ake bukata a sallar ya kasance kana da cikakken nutsuwa, komi hankalinka da jikinka da tunaninka komi a wajen sallah yake, ka san wannan sallah ba ta samu wannan ba, kai dai kawai an ware sallah kuma an salamce ka tashi ka dai, in aka ce kai notan kanka abinda zaka ba kanka ka san ba bai ta kara karya ba. To Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin kiyama, idan bawa ya zo aka ɗauko littafin shi na ayyukan shi da yake yi, abinda za a fara bincikawa ayyukanka na lada ita ce sallah. A lokacin da wannan sallah ta katafarin lada aka dora ma a wuni sau biyar bata cika ba, to ka sani cewa ba sauran ayyukan naka sun shiga cikin garadi, wannan shi zai bude kofa na abin ciki sauran ayyukan naka. Akwai kyakkyawan tsammani da cewar idan ka je da sallah cikakka mai kyau, to sauran ayyukan naka ba abin cika ba, an san zaka kiyaye. Saboda duk wanda ya kiyaye sallah biyar a lokaci a wuni so biyar ka tashi kai sallah kuma a lokacinta, ba zai baka wahala ba yin wata ibada da zai kasance a shekara su guda ne ko su biyu. Wannan dalili yasa duk wanda ya kiyaye yin wannan salloli guda biyar a lokaci, to kawai sallo sauran ibadu insha Allah ta'ala ya kiyaye su. To idan aka bincika bata cika ba, to wannan nafiloli da kake yi su ake daukowa a yaran filasai a wajen, sai su cike maka wannan gurbin da aka samu na gibi na sallolin ka da kake na farilla. Shine sai ka mana ruwaya ta Tirmidhi, zamu gani a cikin littafi ya ulkin ya mata das guda biyu kenan, wannan mu goge shi babu wannan dasken. Rawat Tirmidhi wa hassanahu wa sahahu al-Albani عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. أبو هريرة الله قال مشي يرد عبد الرحمن بن الصخر بن الدوسي يكي توا ياجم أيكن الله صلى الله عليه وسلم ينافع آينا توا أبو نهر قوت زأما باوا حسابي أكن شقوب قيامة أتكن أيكن شي يتشيني سلش فإن صلحت faqad aflaha wa anjaha. Idan sallah ta yi kyau, to wannan ya tsira ya sha kwana, wannan ya tsira. Duk wanda sallar shi ta yi kyau da aka bude littafin kana sallah a gani ka cika ta, to alhamdulillahi wannan ya tsira inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa in fasadat, idan kuma sallar nan aka samu ta lalace ba a cika ta da kyau ba, faqad khaba wa khasira, hakika ya tade kuma yayi asara. Fa in taqasa min faridatihi shay'un, idan kuma aka samu naqasu wani abu ya rage daga cikin sallolin shi na farilla, qala ar-rabbu azza wa jalla, sai Allah madaukakin sarki yace unzuru, kudiba hal li abdi, shin wannan bawan nawa yana da min tatawwu'in, yana da wasu ayyuka ko kuma salloli na nafila, fa yukammala biha, sai a cika mishi wannan gibin da aka samu na sallar shi na farilla, biha man taqasa min al-farida, yace thumma yakunu sa'iru amalihi ala zalika, sai kasance sauran ayyukan su ma haka nan. Kenan yanzu ko da azumi ne, aka samu azumin nafi gashi ga kamar shi, shi ma sai a dauko wanda kai na nafila sai a cike maka da shi. Ina fata an gane. Kenan dukkan wata ibada da aka fallanta mana wanda muke ta tsawuyi, bi ma'ana ta nafila, wanda ba wajibi bace ba farilla bace ba, ita ake daukowa a cike mana gurbin ita wannan farilla. Amma mu sani babu wata ibada da Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so kamar wanda ya fallanta maka. Duk wata ibada da za ka yi bata kai ta farilla ba. Shi yasa duk wanda ya kwana na kiyamun laili yake tashi ya salla asuba, to kamar ya aikin manzani, bi mana ka kwana kana kiyamun laili, he lokacin asuba ya kusa, ya kwanta kai barci, sai rana ta huto ka tashi kai, kaga wannan ka baka farilla dalilin nafila. Allah baya san haka. Za mu karanta hadisi, za mu gani a gaba fadala ta yin sallar asuba a jami'i, menene matsayin ka, me kake samu idan ka yi ta a jami'i. Kenan mun lura wannan hadisi yana nuna mana cewa mu cika sallar mu ta farilla, bakin gwalgwado kuma mu ringa yin nafiloli. Idan aka samu wata matsala a farilla sai a cike manta nafilolin, kada mu ringa jin kasala ta yin sunanin rawatib, mu yi kokarin kiyaye su, bakin gwalgwado mu ringa yi, mu ringa kokarin zawwa masallaci kayan a tada sallah, mu ringa wannan kokarin. Wani lokaci ya gani sai lokaci ga kiyaye, sai mu kamo hanya mu zo masallaci, ko kuma sai mun ji an tada ta kwana mu zo masallaci, mu ninka kokari daga mun ji kiran sallah mu yi kokari mu zo, daga mun zo wannan dan lokacin da zamu zauna mu yi kokari mu yi nafilolin a lokacin nan. in an kare mi hakurin minti biyu mi raka'an nan guda biyu sai mu tashi muta irin wannan idan muka saba ma kanmu a hankali wata ran zaka samu kanka idan baka yi ba wannan nafilolin nan kafin sallah da bayan sallah zaka ringa ji kamar wata farilla ce ka bari saboda sun shiga jikinka kuma waɗannan nafiloli da muke yi a lokacin da zamu kasance cikin incapacity bi ma'ana muna cikin wata rashin lahiya ko wani uzuri wanda ya hana mu mu yi waɗannan ibadoji to Allah subhanahu wataala zai ci gaba da rubuta mana ladan kamar mun yi saboda mun saba ki amma ya kasance ya jeji jeji sai occasion ta kama zani kaga ni kuma samu wannan fadala ba amma ya kasance mun dawwama ayi kawai in dai lokaci kaza yi muna nafila kaza to radda mu kwanta rashin lahiya ko kuma wani uzuri ya kama ba mi ba sai a rubuta mana kamar mun yi kiran kaga wannan hadisi suna zaburar da mu wajen mu ringa kokari mu ringa yin nafiloli suna taimaka mana kuma za su ƙara taimaka mana gobe kiyama insha Allah sai malai yace khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu babu zai wani magana akan wata magana wata ke bayani akan mafi alkhairi a cikin mutane shine man tala umruhu shine wanda shekarun shi suka yi tsaho wa hasuna amaluhu kuma hallo ayyukan shi suka yi kyau bi ma'ana shekarunka sun ja amma kuma ibadoji baka bari ba ka ci gaba da yi har lokacin da Allah ya amsharanka to Allah subhanahu wataala yana son irin waɗannan bayi ya kasance koda shekaru sun ja akwai ayyukan da suka dawo masa yi na alkhairi rawa ahmad nan ma mu goge iya biyu na ƙasan ya'un yace wa qala al-albani hasan sahih hadisi ne mai kyau yaji albani yace abu huraira Allah kara mushi yarda na cewa kana rajulan min balyin min qada'ata wannan qada'a kabila ce bima'ana wani gungu ne kamar wata ƙarya ce kamar wani gari ne haka wasu suke zamne to a cikin sa akwai wani wasu mutane wasu gungu da ake ce musu bani ban yace aslama ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasu mutane guda biyu daga wannan kabila ta balyin suka musulunta a wajen manzala sallallahu alaihi wasallam fastashhada ahaduhuma wa akhara al-akhar sana sai dayan su ya samu shahada a wani yaki da aka yi shi kuma dayan bai mutu ba da shekara ta kewaye bi ma'ana tsakanin su shekara guda fa qala talha bin ubaydallah sai talha bin ubaydallah yake cewa wa ma adraka man talha ni sanar da kaiwa ake ce ma talha talha bin ubaydallah sahabi ne babba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Umar bin Khattab zai rasu ya daga cikin wa'anda aka musu shaida ya musu shaida da cewa ya yarda da su ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu yana mai yarda tare da su kuma yana daga cikin guda takwas wanda suka fara shiga musulunci wannan bawan Allah ya daga cikin mutum biyar waɗanda suka musulunta a hannun Abubakar Siddiq Allah ƙara mashi yarda idan aka ce mutane manya-manya daga cikin sahabbai wanda suka musulunta a hannun Abubakar idan aka tambaye ka kazana su ka ce akwai Uthman bin Affan akwai Abdurrahman bin Auf akwai Zubayr bin al-Awwam akwai Sa'ad bin Abi Waqqas kuma akwai Talha bin Ubaydullah wannan manya-manyan sahabbai ne suka musulunta a hannun Abubakar Siddiq kuma waɗannan sahabbai suna daga cikin guda biyar waɗanda aka musu albashir da shiga gida guda goma da aka musu albashir da shiga gidan aljanna haka shi ma Talha yana ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Talha fil janna wannan Talha da kuke gani dan aljanna ne Talha bin Ubaydullah ranar da aka yi yakin Uhud mutane suka watsi saboda an shiga cikin rudu amma musulmi zobi ana ta hallaka mutane wasu sun gudu wasu kuma sun rarrabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana share daga shi sai mutum 12 a tare da shi mutum wannan ya fito ya tare ma manzo sallallahu alaihi wasallam fada a kashe shi wannan ya fito ya tare a kashe shi wannan ya fito ya tare a kashe shi har sai da suka kare Talha yana gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da niyyar cewa sai ya mutu tukun koda annabi zai rasa a ran nan ya mutu Talha bin Ubaydullah anan wannan mutane sha biyu suka kare aka jeho mashi ya tunkari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai same shi shi ya tara hannun shi hannun ga baki dai tsiyaye a lokacin nan hannun ya shanye manzo sallallahu alaihi wasallam ya mashi addu'a a lokacin sahabbai suke cewa yakin kohi ga baki ɗayan shi na Talha ne Talha bin Ubaydullah kenan babban ne cikin sahabbai to dalilin da yasa na dan kawo labarin shi dan mu san wane ne saboda mahulki ne a dalilin mutuwar waɗannan mutanen guda shi kenan dan mu san ba wani ga magarba ne bai mahulki Talha ne mahulki sai ya ce ma manzo sallallahu alaihi wasallam fara'aytul mu'akhir minhumma adkhala aljanna qabla ash-shahid sai mun ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikwa nayi mahulkin cewa wanda ya mutu daga baya kenan bayan shekara guda shi ya shiga aljanna kahin wannan wanda ya shahada a yaki ya shiga aljanna bi ma'ana wanda bai mutu da wurin ba shi ya fara shiga aljanna kahin wancan yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan fata'ajjabtu lidhalika sai yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nayi mamakin haka matsayin shahada a musulunci amma gashi wanda bai shahada ba shi ya fara shiga aljanna shi wannan daga baya shiga shikenan da yaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mishi fa zakartu dalika linnabi sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake bashi amsa sai yake ce mishi shi wannan wanda bai mutu ba sai da aka yi shekara yace alaysa qad sawama ba'dahu ramadan shin bayan wannan shekara bai azumin watan ramadan ba bi ma'ana bayan mutuwan can bai azumin watan ramadan ba wa salla 6000 raka'a wa kaza kuma yi dubunnan salloli yace salatu sana kawai misali sallah ta shekara da yake yace wa ai abin da ya daukaka darajar shi ya samu fadala akan wancan saboda shi ya samu ƙarin shekara a rayuwar shi wadda ta ba shi dama ya yi wasu ayyuka na ibada daga ciki ya yi azumin watan ramadan kuma ya yi sallah ta shekara guda a shekara guda sallah nawa muke yi ta farilla a wuni guda biyar raka'a nawa muke yi ta farilla a wuni raka'a nawa ake yi raka'a 17 ko 17 a wuni a? Eh 17 to a sati fa ko kuma ce a wata amma dauki wata bi kwana 30 nawa 6,120 ko 6,120 raka'a 6,120 kenan muke yi a shekara a kafarin lakane to idan aka gama ta nafila fa to kaga wannan raka'o'i da shi wannan bawan Allah shi ne manzo sallallahu alaihi wasallam yace 6,000 raka'a sai yace kuma wa kaza raka'a salatu san kenan ya gaya mishi adadin raka'o'i da wannan bawan Allah yayi bayan wannan shahidan kuma har lokacin azumin watan ramadan ne me fa'ida ta wannan hadisi wanda za mu fa'idanta da ita a wannan babi shine duk wanda Allah ya taimake shi ya samu ƙari na kwana ɗaya a duniya ba ƙaramin fadala ba ce ba ƙaramin ni'ima ba ce ba saboda wanda yake kabari bai samu wannan fadala ba kenan duk wanda Allah ya ƙara mai shekarun shi ya kokari waɗannan shekaru ya tahiyar da su wajen bin Allah wajen ƙara ma'aunin shi ya wuni da kuma cika littafin shi da ayyuka na gari kullum mu ringa kishin lokutan awa guda minti guda segon guda mu ringa kishin shi in mun tayi da shi a banza mu ringa fa'idanta da waɗannan lokutan koda da tasbihi koda da istighfari koda ba mu sallah ba in mun samu dama ko mu karanta Qur'ani kan mu tsaya mu ringa rubutuwa yayin mun lissafa a mi tayi kawai ranar da za a kawo mana ayyukan mu a meka mana duk abin da ya kasance surprise ne a gare ka ya hiru dan da kai wajen jin daɗi akan wanda ka san dama gashi kenan muka je kiyama muka kayan mu gasanan kaya guda wanda mun mamanta da su to alhamdulillah kenan mu sani kuma ka'ida ce ta Allah faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara duk wanda ya gurgudan kwayar zarra Allah bai manta da shi iyanan arguci shi yasa wanda bai aikin kirki ba idan aka miƙo mai littafin shi ya gani wani dan abu ne ya aikata na zunubi bai taka kara ya karya ba abun ba komi bane ba sai ringa cewa ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha sai ringa cewa wannan irin littafi ne wanda baya barin laihi dan kadan bare babba sai ya rubuta kenan kaga ayyukan mu kuma da muke na alkhairi ba a bar mana komi sai an rubuta nan ga kokari muna cin ribar lokutan mu Allah subhanahu wataala datar da mu kuma karba mana shine babba sai mallan ya ci gaba da cewa as-sujudu yarfa'u darajat yace sujada tana daukaka daraja yawan sujada bi ma'ana yawan yin sallah yana daukaka darajar mutum rawa muslim mugode diyan nan guda biyu na yau yace an ma'dan bin abi talhata al-ya'mari qala laqitu tauban مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم معدان بن ابي طلحه yake cewa na gamu da tauban مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم yake cewa mima manzo sallallahu alaihi wasallam kidama shi tauban sunan shi abu abdullah yana daga cikin waɗanda suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kidama kuma ya lazumci manzo sallallahu alaihi wasallam tsawon shekaru kuma yana son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sosai amince da haka yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idan ban ganka ba yace wallahi ina shiga wani yanayi na damuwa damuwa mai tsanani sahabbai suka ce daga an ga huskar shi ta sauya to ya wuni bai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane da kaga shi cikin damuwa ya turbuke huska to bai ga annabi ba a ranar amma daga ya gan shi kenan hantarin sai kwanta sai yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kuma sai intana idan kana ba mu labarin kiyama sai ringa jin tsoro ka aje duk tsawon lokacin da za a zauna a kiyama ya kasance wata rana bazan ganka ba kamar yana tsoro ya kasance wurin su daban-daban tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake cewa wata rana man takaffala li Allah yas'al an-nasa shay'an fa atakaffala lahu bil janna manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wane ne zai muni alƙawli ba zai tambayi kowa komi ba ni kuma zan mishi garantin cewa zai shiga gidan aljanna so ban sai ce ni ya rasulullah baka tambaye kowa komi ba ai magana ce mai yauni wannan ba kowa ba zai iya wannan tunda rashin tambaye kowa komi ma magana ce babba yanzu shi tauban da ya dauki wannan alƙawari sahabbai suke cewa fa kana la yas'alu an-nasa shay'an hatta law saqata sawtuhu yanzilu ya'khudhuhu bi nafsihi kai daidai da bulalar shi da yake bugun dabbar shi in yana saman ta in ta faɗi bai iya ce ma wani mai komin sai ya safka daga saman dabbar ya dauki kayan shi koma dan ni kiyaye wannan alƙawari da shi dai ne aljanna yake so take tauban ki to shine yake cewa fa qultu akhbirni bi amalin a'maluhu yudkhilni Allah bihi aljanna shikenan shi wannan mutum yake tambaye shi yake tambayar tauban ya ga kenan ga imam manzo sallallahu alaihi wasallam hidima bari in tambaye shi ya gaya mun wani abu da ya jiyo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin nima amfana da shi sai yake ce ma tauban ba ni labarin wani aiki wanda zan aikata Allah ya sanya ni gidan aljanna au yace au qala qultu bi ahabbi al'amali ila Allah ko kuma ka sanar da ni aikin da Allah ya so fa sakata sai shiru thumma sa'altuhu fa sakata na sake tambaye shi yayi shiru thumma sa'altuhu al-thalitha na sake tambaye shi uku fa sakata yayi shiru fa qala sai yake ce musu sa'altu an zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ni ma nayi irin wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai yake ce mini fa alayka bi kathratis sujud yace ina maka wasiya ka kiyaye yawan yin sujada bi kathratis sujud lillah yace fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan yace saboda ba za ka ma Allah sujada dai ba yace illa rafa'aka Allah biha darajatan sai Allah daukaka darajar ka dalilin wannan sujada da kai wa hatta anka biha khati'atan kuma ya kankare maka wani zunubin ka qala ma'dad thumma laqitu Abu Darda shi ma'dan kin dai wanda ya tambaye Thoban sai kuma ya sake gamuwa da wani sahabi wanda ake ce mai Abu Darda sai yake ce mishi fa sa'altu sai na tambaye shi irin wannan tambaya ba ni labarin wani aiki wanda Allah ya yi su wanda kuma Allah zai sanya ni gidan aljanna dalilin shi sai Abu Darda sai ga ya mishi kwatan kwatin abinda Thoban ya ga mishi kenan mun ga a wannan hadisi yawan sujada yawan yin sallah yana daukaka darajar mu a wajen Allah kuma yana daga cikin sababba da za su sanya akan kare mana zanubai wanda dama su ne abun gudu gobe kiyama ya kasance kati da tarin zanubai to ga ayyukan da za mu ringa yi yau da gobe ko kuma muke yi yau da gobe mu ƙara yi na nafiloli Allah subhanahu wataala zai daukaka darajar mu kuma ya kankare mana zanubai yace kasaratus sujud yaj'aluka murafiqan linnabi sallallahu alaihi wasallam fil janna yawan sujada kuma yawan salloli zai yana sanya ko kuma yana taimaka maka ka samu abitta a gidan aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance kana makwabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani tana wa sai yayi balaguro a gidan aljanna ta kwana zai zo ya gashi kai kuma ga kai gashi aka tambaye wani me yahi dadi a gidan aljanna sai shiru me yahi dadi a gidan aljanna a bashi labari sai malamin yake ce mishi fiha rasulullah daga cikin dadin aljanna yace akwai annaba ciki ai kuma ka san wanda Allah ya fi so wanda yake da fadala babba ta sama da kowa a duniya ka san a wajen Allah subhanahu wataala ka san ganin shi ba karamar daraja bace ba karamar fadala bace kuma inda zai shiga ka san wuri ne madaukake wuri ne mai fadala to samun abitta tare da manzo sallallahu alaihi wasallam abinda zai gadar ma da haka shine yawan sujada yawan salloli sai yake cewa rawa muslim an rabi'a bin ka'ab al-aslami qala kuntu abitu ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace na kasance ina kwana kenan bi mana ya kwana a kusa da gidan manzo sallallahu alaihi wasallam yace fa ataituhu bi wudu'ihi wa hajati kenan wata ran ta kama zai kwana kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam tana wajen amutani ko ta irin tahiyya da ake balaguro da sauransu sai yace sai na kawo mishi abin arwalla wa hajatihi da duk abin da yake bukata fa qala li wanda hidima da nayi shi sahabin yake fara sai annabi yake ce mishi san tambi abin da kake so kawai ayyuka ta dai wani lokaci ya samu kanshi daga shi dai annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace mai tambayi abin da kake so za ka tambayi wanda in ya daga hannu yace amma wani kaza za a mishi aka ce mai tambayi fa qultu sai yake ce mai as'aluka murafaqataka fil janna kawai abin da nake so ina so ka roƙa min abitta da kai bi ma'ana kusanci tare da kai a gidan aljanna qala aw ghayra dhalik baka roƙan mun abu baka neman mun abu qultu huwa dhak wannan kin dai shi kin nake so kamar hadisi na Jabir yake cewa ni ban iya dandana tuka ba wanda kake yi sai yake wadi yake cewa shi ga abin da yake roƙa yana roƙa Allah ba shi gidan aljanna ya kiyaye shi daga gidan wuta yace fiha madantin yace mu ma anan kin muke mu ma abin da muke neman ki shi ma kaga wannan sahabi da aka tambaye shi me kake so zikin sali irin wannan tambaya da ake ma masu kiran ruhannai tambaye ka me kake so kaga mutane masu neman duniya matsala ake samu kamar da ake ba da labarin wani shi yazo yana kiraye-kirayen ruhannai da ya kare kiraye-kirayen shi shi na subi ne ɗayan da ya kiraye-kirayen da wani abu ya bayyana sai gudu sai ya haukace shi kuma wannan ɗayan da ya ga ɗan uwan shi ya haukace shi ma kuma yana ta kiraye-kiraye sai aka yi domin cinye saniya kan saniya kaza-kaza daga baya kuma ga sangam kuma suka tunkaro shi da ƙari kamar za su ture shi yace in na zabura haukaci ya zai ya daure ya tsaya ta zo gaban shi ta yi tsaya ta tambaye shi me kake so yace Allah raba ni da kai kawai nake so ta murabu kawai ya isa ka biya iya to kaga wannan irin wannan roko a tambaye ka ne kake so kaga yanzu in mu ne aka tambaye mu manzo sallallahu alaihi wasallam ya tambaye mu ce ni kake so ka gaza ni kaza da kaza da kaza da kaza aljanna ma da yau mun manta zami da da abubuwan na duniya bukatu da ruwa duk su za ta zani to amma kaga su bayan Allah nan Allah ya taimake su shi kawai ta ga abin da yake su aka tambaye su kuma banda ita fa in yana so karo ta bukata ma sai ce a ita kin dai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai to in wannan ne fa'inni ala nafsika bi katratis sujud kai ma ka taimaka min wajen nema ma wannan abu tattawa a gidan aljanna kai ma ka taimaka min da yawan sujada kenan shi ma ne ya dinga dagewa wajen yin salloli da wajen roƙon Allah subhanahu wataala a cikin sujadar shi hakan insha Allah ta'ala zai samu wannan matsayi misali sallallahu alaihi yake faɗa a wani hadisi yake cewa kafirul yatim ana kafirul yatim yace ka hataini fil janna annabi ya nuni da wannan yasa yace dani da mai kulawa mai daukan yaunin maraya dani da shi a gidan aljanna kamar haka muke kenan idan muka samu maraya mu kokari mu daure mu samu wannan matsayi da zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al khushu' fi ssalati yujibu lak al janna khushu'i a cikin sallah yana daga cikin sababbin da suke kai ka gidan aljanna rawa muslim an uqba bin amir al juhani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma min ahadin yatawadda yace babu wani wanda zai yi arwalla fa yuhsinu al wudu'a ya kyautata arwallar shi ya tsaya tabbatar komai da ake bukata yayi wa yusalli raka'atayn yace kuma yayi sallah raka'a biyu yace yuqbilu bi qalbihi kuma yana gabatar da zuciyar shi wajen yin ita wannan sallah bima'ana ya mai da hankalin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala yace illa wajabat lahul janna yace me haka yace sai gidan aljanna ya wajaba a gare shi kenan duk wanda yake sallah ya kasance zuciyar shi da tunanin shi duka zuwa ga Allah ne to gidan aljanna shine sakamakon shi Allah ya dakatar da mu yace raka'atani ahabbu ila sahibil qabr min ad-dunya wa ma fiha raka'a guda biyu idan ta yi soyuwa ga wanda yake cikin kabari da ka bashi dukkan duniya da abin da yake cikin ta wanda yake cikin kabari da a bashi dama yayi raka'a biyu da kuma a bashi duniya dukanta da abin da yake cikin ta gara a bashi dama yayi raka'a nan biyu ta yi mishi alkhairi abin da yake fata kenan inda ya samu روى الطبراني بسند حسن قال وقال الألباني حسن صحيح الألباني يعتبر الحديث ميكون يتي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبره أبو هريرة كتوى منذ صلى الله عليه وسلم يازوه تيوات ونكبر فقال من صاحب هذا القبر سيكي تيوى وانيني ميوانا كبر فقالوا فلان إذا كتي أي وانا كبر وانني bimana wani ne aka kwanta sai yake cewa raka'atani ahabbu ila hadha raka'atani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum raka'a biyu ta yi soyuwa ga wanda yake cikin kabarin nan da duniyar ku baki da inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a biyu inda ya samu dama ya raka'a biyu ta yi mishi alkhairi da a ce an ba shi duniya baki da to mu dai gama a rayi gama a duniya wata rana kuma za mu samu kanmu a kabar kuma yanda aka ma wannan aka nuna cewa inda ya samu dama yayi wani abu na ibada dai ko da raka'a biyu tahi duniya a wajen shi baki daya mu ma sai mun yi irin wannan dama duk aikin da muka duk yawanci sai kai nadama cewa inda a ce a yanzu kana rayi da kai kaza da kai kaza da kai kaza to haka waɗanda ba su yi imani ba su sarin ga fata Allah mai dosa duniya shi kuma ba yiwa walan yu'akhir Allah nafsan idza ja'a ajaluha Allah bai jinkirta mare idan lokacin ta babu wanda zai mutu yace shi a yanzu komi ya gama, duk wani abu da ake bukata na ibada nayi, komi nayi, kawai ni yanzu jira nake in mutu kawai, ina da garanti. Babu wanda yake da wannan garanti, babu shi. Kenan mu ringa kokari ne amfani da daman mu, Allah ya taimake mu. Wannan kuma duka kowa da kowa, babu wani kowa ne, ni kokari Allah ya taimake mu mu ringa cin ribar lokutan. Yace as-sajidu qaribun min ar-rahman, me yin sujada kusa yake da Ubangiji. Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda a ruwaya ta Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid, mafi kusan lokacin da bawa yake kusa da Ubangijin shi yace shine lokacin da bawa yake sujada. A wata ruwaya yake cewa idan ka zo kana sujada to lokacin nan kana kusa da Ubangijinka, ka yawaita addu'o'i, ka yawaita bukatu. Addu'o'i ba sai na abubuwa na duniya ba, akwai abubuwa na zuciya. Zuciyarka tana damunka da tunanin kaza, kana jin wani yanayi iri kaza, wata damuwa ta kaza, kakka yi tsammanin irin wannan abubuwa wai sai abubuwa malmusu mada, sai abin da zaka rike a hannu ko zaka samu a duniya shine kadai bukata. A ka samu kana'a, ka ji cewa ka wadatu, wallahi ba karamin ni'ima bace. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake koyar da mu addu'a, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Wal-afafa wal-ghina, me gina shine wadatar zuciya. Dan ka samu wadatar zuciya zaka wadatu da abinda Allah ya baka ko mun kananta shi a wajenka, zaka ji alhamdulillah, zaka ji kawai kamar ka samu duniya. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qut yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya. Yake cewa duk wanda ya tashi da sahi aminan fi sirbihi, yana cikin aminci a garin shi da inda yake zaune, babu wani abu da yake tsoro na tashin hankali. Mu'afan fi jasadihi, jikin shi lahiya lau, yana da lahiya. Indahu qut yawmihi, yana da abin da zai ci a ranan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya samu wannan abubuwan kadai yace fa ka annama hizat lahu ad-dunya, kai ka ce duniya ce aka bashi baki daya. Kaga duka mafiya muhimman haka, mafiya muhimmin abincin yau, amma ya gani kuma ana cikin damuwa, sai gani kuma a zuciya fa a cin dadi, sai kaga ko in kaga mutum kawo yana cikin wani yanayi. Alhali manzo sallallahu alaihi wasallam yace ga abubuwan da in ka samu ya isa, ka ajiye hankalinka ka yi tawakkali irin na yanda tsuntsu yake tawakkali. Tsuntsu zai wuta ciki babu komi, amma zai dawo gida ciki a ciki. Kaga ƙarshen tawakkali tsuntsu shi ne da manga za a ɗaki shi. Babu wani abincin da ka samu a gidan tsuntsu idan ka duba, duk abin da ya samu a cikin shi kawai yake, sai wanda ya zo a bakin shi ya ɗura maɗiyan shi. Amma da sai haka zai tashi ba komi, idan ya kuma dawo zai dawo cikin shi a ciki. To duk wanda yake da irin wannan madata ta zuciya, yake da irin wannan aminci a ran shi, shi ma kuma roƙon Allah ake dagewa akai, Allah baka wannan, sai gani Allah wadatar da kai. Ga ka a hili ba wani abu kamar na kadiya ba, amma kuma alhamdulillah kullum baka da damuwa. To mu dage a sujada mu ringa roƙon Allah subhanahu wataala da irin wannan addu'o'i, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Addu'a ce mai girma, ya Allah ina roƙonka ka shirye da ni, ya Allah ina roƙonka ka bani tsoron Allah, shine attuka wal afafa, da kamewa wal gina da wadatuwa, kamewa daga cin haram, kamewa daga aikata haram, kamewa daga dukkan abin da ka haramta, wal gina kuma da wadatuwa da abin da ka bani. Mu dage da irin wannan addu'o'i a cikin sujudan. Malam yake cewa fadlu salatayn fajr wal isha, fadala ta sallah ta alfajir da sallah ta isha, sallah sahi da sallah isha suna da fadala. Salatani ta'dilani qiyamul layl kullu, wannan salloli ne guda biyu wanda fadalarsu ta kai matakin gabaki ɗayan dare kana qiyamul layl. Fadala da ake samu daraja wanda ya sallah isha a jama'a da wanda ya sallah asuba a cikin jama'a, za a baka ladan wanda ya qiyamul layl na dare baki ɗaya. Idan kuma ka ƙara da qiyamul layl to alhamdulillah, kai ka an sallame ka ka samu abin da ka samu gaskiya akwai fadala rawa muslim an abdurrahman ibn abi amra taqala dakhala uthman bin affan al masjida ba'da salati al maghrib uthman bin affan ya shiga masallaci bayan sallah ta magriba fa qa'ada wahdahu sai zamna shi daya fa qa'adtu ilayhi sai na zauna tare da shi fa qala ya ibn akhi sai ce ya kai dan nan uwana سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما ايكن الله تسيرا ده امنتن الله شي تبتا ا غدي شي ينا تيوا من صلى العشاء في جماعه وندي صلى العشاء ا cikin jama'a فكانما قام نصف الليل كمر يا قيام الليل ني نربن دري ومن صلى الصبح في جماعه وندي صلى الصبح كما ا جماعه فكانما صلى الليل كله كاي كاتي دارن دكني صلى ينا قيام الليل وندي صلى الصبح ا cikin jama'a yake ce al-muhafaza ala al-fajr wal-isha bara'atu min an-nifaq kiyaye sallar asuba da ta isha'i yana daga cikin abin da zai kubutar da kai daga munahunci a hudda ka daga layin munahukai saboda salloli ne wanda suke ma munahukai yauni asahihai an abi huraira qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa salatun babu wata sallah atqal ala al-munafiqin wadda ta yauni ga munafukai min al-fajr wal-isha kama sallai asubahi da kuma sallai isha'i yace walau ya'lamuna ma fihima inda mutane sun san fadala da ake samu a sallar asuba da sallar ta isha'i la atawhuma walau habwan da sun zo koda a ce suna rarrahe ne ko suna turaturi da sai an ringa kokoyi domin a samu wannan salloli guda koda baka iya ba da sai ka zo koda rarrahe ne domin ka samu sallar ta asuba ko ta isha'i salloli ne masu fadala sosai yace salatun taj'aluka fi hifzillahi tuwali yawmik yace sallah ce wanda za su saka karkashin kiyayewa ta Allah gabaki ɗayan yuninka kana karkashin kiyayewa ta Allah rawa ibnu maja wa sahahu al-albani an abi bakr as-siddiq qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla as-subha wanda salla ta asuba فهو في ذمة الله ينا قلقشن كلاوة دا القولي نا الله سبحانه وتعالى يتي فلا تخفر الله في أهده كدا كوكسكورا كوشغونر الله أقلقشن القوليش يتي فمن قتلو يتي دوان دي كشي وان دي سلا تأصبا يتي طلبه الله شما الله زي ميميش kaga ai in Allah yana neman ka ai ba nema bane ba irin namu Allah ya neme ka samun kasi yace hatta ya kubbahu fil nari ala wajhi har sai Allah ya dirme da shi a cikin wuta taba wanda ya salla asuba kaga wanda suka kashe malam Jafar ai sun shiga uku sai shiga tashi hankali malam yana salla asuba suka halbe shi shine mala yake cewa qataluka wal mihrab damaka sajidan ya habbada mautun tunalu wa tashkur innal ula qatalu amiral mu'minina musalliyan waqtu sabihati qissatun tatakarraru yake cewa qataluka sun kashe ka ya kai mala jafar wal mihrab damaka sajidan kana gaban sau inda ake kidwa na liman kana cikin sujada yace ya habbada mutun tunalu wa tashkur yace madalla irin wannan mutuwa wadda ake nema dama sai an mutu to azo a ce a lokacin kana sallah kuma sallar ma ta asuba kuma kashe ka akai kana karanta alqur'ani yace wannan mutuwa ce da ake fata a samu yace kai innal ula qatalu amiral mu'minina musalliyan yace haka wasu kashe amirul mu'minina umar bin khattab yana cikin sallah yace waqtu sabihati lokacin sallar asuba qissatun tatakarraru wannan kaman mimitin qissar da take bata ne a lokacin umar bin khattab irin yanda aka kashe umar haka aka kashe malam jafar Allah ya ji kanshi da gafara kuma Allah sana gina aljanna to duk wanda ya kashe wanda yake sallar asuba wanda ya sallar asuba wanda yayi ma ba wanda yake wanda ya sallar asuba to ka shiga gonar Allah kuma Allah sai ya nemi ka ya dirmiyar da ka gidan kenan duk wanda ya salla asuba yana karkashin kula ta Allah. Wa rawa Muslim an Anas bin Sirin qala sami'tu Jundaban al-Qasriyya yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man salla salata subhi fa huwa fi dimmatillah. Duk wanda ya salla ta asuba yace to yana karkashin kulawa ta Allah, kiyayewa ta Allah. Fala yatlubannakumullahu min dimmatihi bi shay, fa innahu man yatlubuhu min dimmatihi bi shay yudriku. Yace kada ku bari Allah ya bibiye ku akan cewa kun taka hurumin wanda yake kalkashin kulawa tashi. Kada ku bari Allah ya neme ku da wani abu akan wannan. Yace saboda duk wanda Allah yake neman shi akan cewa ya taka wani wanda yake kalkashin kulawa tashi, yace to Allah subhanahu wataala zai neme shi. Yace yudriku thumma yakubbu, zai same shi kuma sannan ya dirmiya shi. Ana wajihi ta huskaci, yace fi nari jahannam, a cikin wutar jahannama. Sallah asuba, wannan in wannan kadai muka samu ya ishe mu fadala na ita wannan sallah. Sai ke cewa salatani tajtami'u fihima mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahar, yace salloli guda biyu mala'ikai guda biyu suke gamuwa a lokacin su. Mala'ikan da suke sabkowa ake aiko su, akwai mala'ikan sai, akwai mala'ikan dare, kamar wanda suke hawa aiki, wannan ya hau in wani sabta kuma wannan ya hau. Sai ke cewa fi sahihai, a cikin Bukhari da Muslim, an Abi Huraira, hadisi daga Abu Huraira, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa yata'aqabuna fikum mala'ikatum bil-layli wa mala'ikatum bin-nahar. Haka mala'ikai biyu, mala'ikai na dare da mala'ikai na rana, suna sauyan aiki a tsakaninku. Wajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-isha wa salati al-asr, suna gamuwa lokacin sallar asuba da kuma sallar al-asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum, idan sun wannan sun zo za su canji wa'annan. Wa'anda suka zo, idan wa'anda kai aka isko, idan za su koma wani sau kwana tare da ku, idan za su koma wajen Allah, yace fa yasalu, sai Allah tambaye su, wa huwa alamu bihim, yayi sanin mi bawa ke ciki, yayi sanin wa'anda suke salli. Kaifa taraktum ibadi, sai tambaye su ya kuka farwayina. Fa yaquluna tarakanahum wa hum yusalluna, yace mun bar su suna salla, wa atainahum wa hum yusalluna, ko mun bar su mun isko suna salla, ko mun bar su suna salla. Kenan kaga wa'anda dama da suka zo kuna salla, lokacin za su tafi kuma hallo kuna salla. Da suka sabko za su amshi aiki wajen wa'anda suka isko, sai isko kuna cikin salla ne a lokacin da aka yi fasasiyon da service. Lokacin da suka da wa'ansu za su isko su amshi aiki hallo, kenan kaga kuma kuna salla a lokacin. Shi ne suka ce mun isko suna salla, ko mun bar suna salla. To samun wannan shaida ta mala'iku a wajen Allah kadai ya ishi bawa ya mai da hankali ya kula da sallah ta jami'i. Dama shi musulmi bai amsa sunan musulmi sai yana sallai, tunda hamma da mai sun kai suna kai kawo suna tattaunawa akan wai shin za a binne shi a makabarta ta musulmi, shin za a ci yankan shi, shin za a bashi armi, shin za a mai sallah, shin za a roƙa mai gafara. Haka suke tattaunawa, masu ƙarfi da yawa suka tafi akan cewa kai ko makabarta ta musulmi ka abin ne wanda bai sallah. Kenan kaga baka amsa sunan musulmi cikakke sai an same kana sallah. To kai mai yin sallah, kai kokari ka kiyaye ta a cikin jami'i duka sallolinka, insha Allahu ta'ala za ka tsira, insha Allahu ta'ala aljanna ce makomarka. Allah taimake mu akan kiyayewa, kuma ya amshi ayyukan baki daya. Anan za mu dakata insha Allahu ta'ala. Abin da muka faɗa daidai, Allah ba mu lada. Wanda muka yi kuskure, Allah ya yi mana. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.